نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دكتور يقول قديات تبتغى الله تبارك وتعالى واندي رايا مزواق واني يمشينا ثلاثة در الأربع منكر كريني نقوم الشاء هدو قواتن رجب شكرتا دبو إلي داري هدو دار بين دوكو باين هجرة من زال الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوا تكيم درن المدينة ديري دقوم الشاء بير قواتن عينهم فبواري واتن بيو كانان شكرتا دبو بيو لعشرين دبيو ميلادية mu hadu a wannan masallaci mai suna Masjidu Salamatu Kabir wanda ke nan Doka a nan cikin garin Kaduna, kuma a daidai wannan lokaci na tsakanin Maghrib da Isha don mu gabatar da karatu cikin littafin Sira, littafin tarihin rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan littafin Muktasaru Sirati Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-ashara, wato taƙaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa nan wanda aka yi wa bishara da aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da cewa su ƴan aljanna ne, su mutum goma. Karatun da za mu yi a cikin wannan littafi shi ne ke alamta karatu na uku daidai cip-cip a cikin wannan littafi. In ba ku manta ba, a makon da ya shuɗe mun yi magana a kan dangantaka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato sunansa cikakke cewa shi ne Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib. Muka ce ana cewa Abdul Muttalib ne, ba Abdul Muɗallabi ba, ko Muɗallab kamar yadda mutane suke cewa, ba Muɗallab ba ne. Sunan kakar Annabi Abdul Muttalib. Shi Abdul Muttalib, wannan suna na Abdul Muttalib, asalin sunan shi ana ce mishi Shaibatul Hamd. An kira shi da suna Abdul Muttalib saboda shi amminsa Al-Muttalib ɗin, wato shi Abdul Muttalib yana da ammi wanda ake ce masa Muttalib. To shi Muttalib ɗin lokacin da ya zo da shi daga cikin garin Madina, kun san asalin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalinsu suna da jibi da Madina, don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya hijira ya tafi Madina, ya tafi garin kawunnansa ne. Akwai dangantaka, akwai jini, akwai alaƙa ta ɓangaren dangin uwa tsakanin shi da mutanen garin Madina. Don haka ko da ya je garin Madina hijira, wato faɗuwa ce ta zo daidai da zama, domin ya koma wajen dangin mahaifiyarsa. Abin da ke da muhimmanci a nan shi ne, shi Muttalib amminsa ya zo da shi daga wajen kawunansa a cikin garin Madina bayan rasuwan mahaifinsa Hashim. Don haka ya shigo cikin garin Makka a lokacin hantsi, yana ɗauke da shi, ya goyo ta akan abin hawa a daidai lokacin da rana ta dake su, har siffansu da yanayinsu ya canza. Kun san yankin ƙasar Saudiya yanki ne na Sahara, akwai tsananin garji da kuma zafin rana. To shi ne sai mutane suke tambayarsa, man haza, suke ce mishi waye wannan yake goye da shi. Sai ya tashi, da ya tashi ba su amsa, sai yake cewa haza abdi, wannan bawana ne. Ina fata an gane. Shikenan da mutane suka ji cewa ya kira Abdul Muttalib kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa haza abdi, da suka tashi daga ranar za su kira su da suna, sai su ce Abdul Muttalib, bawan Muttalib. Amma ba haka ba, shi ne asalin sunan shi ba. Asalin sunan shi Shaibatul Hamd. Ina fata an gane. Kamar yadda ya zo a cikin At-Tabi'in fi Ansabil Qurashiyyin da kuma Subulul Huda war Rashad. To wannan shi ne abin da muka yi magana a kai, cewa sunan kakansa Abdul Muttalib, wanda aka fi sani da Shaibatul Hamd asalin sunansa. Sannan shi kuma Abdul Muttalib sunan babansa Hashim, Hashim shi kuma ɗan Abdumanaf, shi kuma Abdumanaf ɗan Qusay, shi kuma Qusay ɗan Kilab. Kuma kuma tawa mun tsaya akan wannan suna na Kilab. In kun kula za ku ga malam ya rubuta kalman Kilab da dhamma, ko Kulab. To amma kuma bayan na koma gida, sai na sake koma asalin nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Sahihul Bukhari, sai na ga dai haka yake har yanzu gun Kilab. Da haka ba laifi bane da an ce masa bun Kilab. Da na duba sharhin Fathul Bari, sai naga Ibn Hajar yana bayanin cewa abin da ya sanya ake ce ma kakan manzon Allah bun Kilab, saboda shi mutum ne wanda yake mafarauci, yana son irin karnuka annan na farauta. To sai aka yi mai nasaba, aka jingina shi zuwa ga Kilab. amma ba shine asalin sunan sa ba, sai ake ce mishi bun kilab. Ala kulli hal, ba kuskure bane kamar yadda muka so mu raja a makon da ya shude kafin makon da ya wuce cewa kulab din nan don ma ne. Abin da yake shine mafi daidai shine a ce bun kilab. Na duba muraji'i da yawa na ga ba inda aka sa bun kulab din da don ma, watakila kuskuren bugu ne, watakila kuma ilimin bai kai mu gano cewa gumman shi ma wani wajahi ne wanda za a iya karanta kalman daidai ba. Ala kulli hal, yadda muke karanta cewa bun Hashim bun Abd Manaf bun Qusay bun Kilab, mu ci gaba da fadin haka ba kuskure bane. Sannan mun ji maganar al-Imam Ibn al-Qayyim daidai inda yayi mana bayani bisa ga cewa salsalan nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun daga farko, tun daga Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin kaza kaza har zuwa bin Adnan, wannan salsala ce wadda mafi yawancin malaman tarihi ba su yi sabani ba kai. Sai Ibn al-Qayyim yake cewa daga kan Adnan har ka dangana da Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam, nan wurin malamai sun yi sabani. Ina fata an gane kamar yadda suka faɗa a cikin littattafai da dama. Don haka abin da yake mafi sauki shine mutum ko da zai rike nasaba da salsalan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi kokari akalla ya rike zuwa bin Adnan. Lura da cewa mako da ya shude ba mu yi karatu ba, ya kamata a ce da mun yi karatu, na dan ba da aikin gida na ce a yi kokarin haddace nasaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon hali. To tunda ba mu samu damar yin karatu ba, wannan a aikin da na bayar zai zama ya wuce kenan, ba za mu waiwaye shi ba illa dai mutum ya kokari da kansa ya ci gaba da bibiyan abin da ya saura ya kuma rage. Sannan a makon da ya shude kafin makon da ya wuce, mun yi magana akan salsalan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ji cewa da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna haduwa a kakan Annabi mai sunawa Abd Manaf. Abd Manaf kakan Annabi, kuma Abd Manaf kakan wato Annabi ne ta fuskar mahaifiya kenan, ta bangaren mahaifiya da mahaifi da baban manzon Allah da mahaifiyar manzon Allah sun hadu. Kakansa na da ake kira da suna Abd Manaf, ina fata an gane. Ita mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai fi shekara 6 ba a rayuwarsa, kamar yadda zamu zo mu karanta nan gaba. Mamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce ita, me darajarta? Lalle babu shakka Amina, ba Amina ba. Zaka ji wani mawaki yana cewa dan Amina ba banzara ko? To ba dan Amina bane, Amina ba sunanta bane. Me sunanta? Amina, wato amintacciya. Ita Amina a cikin Qurayshawa tana ɗaya daga cikin manya-manyan mata masu daraja, don ta fito daga gida mai asali mai daraja mai mutunci mai kima. Tana ɗaya daga cikin manya-manyan mata waɗanda ana kirga su shuwa gabanin Larabawa a wannan zamanin. Sannan ga kima, ga nasaba, ga hankali, ga ɗabi'u masu kyawu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba kai, Allah subhanahu wa ta'ala ya duba gabaki ɗaya ɗaukacin Larabawa cikin halittun da ya ƙarƙashin zuri'an Annabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah bai zaɓi Annabi ya fito ta kowane tsatso ba, sai daga tsatso mai daraja mai kima mai matsayi. Tsatson da aka haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsatso ne mai matsayi mai kima, gida ne mai daraja, ba wai irin ƙaramin gida ba ne. Don haka Allah sai ya zaɓi Amina ya fifita ta, ya kuma ɗaukaka ta, ya kuma mata baiwanta ɗauki cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don ta zama uwa ga wannan tauraro da fitillan da za ta haskaka duniya. Don haka ba abun mamaki ba ne wannan al'amari ya kasance na Amina ta kasance tana da falala, kuma ya zama ta yi fita zakka cikin dukkan matan Qurayshawa ko dukkan matan da aka haifa a cikin ƙabilan Qurayshawa, saboda haihuwan Annabi Muhammad da ta yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk tsawon zamanin da aka samu da tsawon lokacin da aka samu na rabuwan shi da mahaifiyarsa kai har da ma mahaifinsa manzon Allah baya taba manya baya taba manta irin abubuwan da suka faru a lokacin da kun san ya tara shi yana shekara yana shekara 6 dan haka yana da wayo zai iya tuna waɗansu abubuwa da ya gani suna faruwa lokacin da Nana Amina take rukun shi tana tarbiyyar shi yana karami an gane ko saboda haka manzo Allah sallam zaka ga yana tuna wasu abubuwa lokacin yana karami yana iya tuna an yi kaza an yi kaza yaro dan karami wanda aka haifa dan shekara 6 in ka dauke shi ka je anguwa da shi zai iya tuna wannan anguwar lokacin ina karami mama na ta zo da ni har yanzu ina tuna anguwar da ɗaya daga cikin yayye na mata wanda za ta je anguwa kun san da idan mace za ta fita a gida babban yarinya ana haɗa da karamin kani ko to ina tuna wasu anguwanni da wasu gidaje da muke zuwa ina karami har yanzu ina gani sai na tuna lokaci saboda me ina da wayo to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tuna irin waɗannan lokutan da abubuwan da suka faru lokacin da suke tafiya da mahaifiyarsa yana ɗan karami ɗan shekara duka bai fushi da ba ko abin da ya kama da haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tuna mahaifiyarsa lokaci bayan lokaci ka san uwa da ɗa wani lokaci yakan je ya zauna daidai kabarin Nana Amina ya ta kuka ya ta rusa kuka ya san maraiki duk ɗan da ya rasa mahaifi ko mahaifiya a gida zaka ga ya tashi yana da damuwa to annabi shi ma haka kamar yadda malaman tarihi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je ya rika dan tuntuntuni akan kabarinsa tare da sahabbansa yakan dauke su je su ziyarci kabarin mahaifiyarsa wani zubin ya kuka ya sa sahabbai kuka sallallahu alaihi wasallam kai ka san annabi yayi rashi waye yanzu a cikin mun ya shiga makabartan nan ya san inda kabarin mahaifiyarsa yake ba zai je wurin ya kuka ba ya tuna rayuwar da aka yi ya tuna zamantakewar da aka yi ya tuna falalan da ke tsakani don haka ba abun mamaki ba ne don annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je ya kuka har yakan cewa ha huna nazalat bi ummi lokacin da in ya shuɗe ta anguwan bani Abdulnajjar a cikin garin Madina sai ya riƙa gaya wa sahabbai ce ha huna nazalat bi ummi nan mun taɓa zama da mahaifiyata sallallahu alaihi wasallam wa fi hadhihi ad-dar qabru abi abdullah ibn abdul muttalib yace a cikin wannan gidan akwai kabarin babana sallallahu alaihi wasallam waye mahaifinsa abdullah dan abdul muttalib haka ibnu sa'd ya kawo a cikin sabaqat da kuma ainihin tarajim na sayyidati baitin nubuwa na wata malamar balaga da ake ce mata ad-doktora aisha binti abdurrahman binti shafi yawa masu darasi a cikin abinda ya shafi ilmin balaga da kuma al-ijazul bayani sun san darajar wannan malamar mace ce amma Allah ya mata baiwa wajen ilimi musamman na abinda ya shafi tafsirin al-qur'ani da kuma bayyanar da mu'jiza ta al-qur'ani al-ijazi al-ijazul bayani to wannan kan gaban nan muka kwana wannan na mana shimfiɗa ne da matashiya dangane da karatun baya to yau za mu tashi wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu shiga magana akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu yi magana dangane da abinda da dama daga cikin mutane musulmai suka saba duk inda ka tafi kai yawo ka kewaya ka karaɗe ka je ka dawo duk garin da ka shiga rage shi ko ka kashe shi ma gaba da duk inda ka kewaya ka je ka dawo za ka iske al'ummar musulmi a yau ka kashe a kashe speaker ne ko a rage shi yana damu duk inda ka kewaya ka je ka dawo za ga da dama daga cikin musulmai idan aka ce ranar 12 ga watan Rabi'ul Awwal ta kewayo za ga mutane suna yin wani abu da ake ce mishi taron maulidi haka ne? Haka ne ko? Wai suna da awon cewa wannan taron da suke yi na maulidi wai suna tunawa ne da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna nuna soyayyar su ga farin jaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kafin mu ci gaba, shi wannan taro na Maulidi da ake yi yana da kyau dukkan da ake karatun sira da kuma tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da kyau a dan tsaya akan menene matsayin wannan Maulidin da mutane suke. Lalle babu shakka idan muka kalli shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa a Makka kama zuwa ga hijirarsa zuwa ga Madina, da rayuwarsa na gida da kuma na halin tafiya, da kwanansa da tashinsa, da zamantakewarsa tsakanin shi da matansa da ƴaƴansa da kuma ƴaƴan sahabbai, ba mu taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba mu taɓa ji ba. Ga hadisai na cikin Bukhari, ga su nan cikin Muslim, cikin Abu Dawuda, cikin Tirmidhi, cikin Nasa'i, cikin Ibn Majah, cikin Ma'ajim, cikin Masanid, cikin Musannafat, cikin Ajza, cikin Atraf, wannan duka littafin hadisai ne, cikin Siyar, cikin Tarajim, cikin littafan da suka rawaito tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba mu taɓa ji da kai manzon Allah ya yi kira zuwa ga yau ga wata rana ta kewayo ba, ya ku sahabbaina da ƴaƴana da matana ku zo mu haɗu mu cini ranar haihuwata, ko kun taɓa ji? Nau bai taɓa yi ba. Maulidi a turance shi ake cewa birthday fa, ina fata an gane. A nan za ka yi mamakin waɗansu mutane, za ka ga wani shi yana da awon ba zai yi maulidi ba amma kuma yana yin birthday, ta yi ɗaya ne da birthday ɗinka, da birthday ɗin manzon Allah, da birthday ɗin shehinka, da birthday ɗin mahaifiyarka, da birthday ɗin kowa, duka sunan shi maulidi. Maulidi ba wani abu ne illa birthday, tunawa da ranar haihuwa, ba shi ne birthday ba? To rayuwar Annabi da sahabbansa da tabi'ai ba mu taɓa ganin sun yi maulidi ba. Jama'a inda sun yi maulidi, inda alheri ne yin maulidi, akwai wanda zai riga sahabbai ya fara yin maulidi ba su yi ba? Akwai wanda zai riga tabi'ai? Akwai wanda zai riga Annabin kansa inda ana samun lada aiki zai fara yi ko? To kenan wannan ya nuna, da wannan za mu gane cewa maulidi bai dace da sunna da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba, domin lau kana khairan la sabaquna ilayhi, haka malamai suke cewa. Inda maulidi alkhairi ne to da kaga sahabban Annabi da tabi'ai da manyan malamai na kwarai, Malik, Imam Malik, duk cikin wada babu hadisin maulidi ko daya. Imam Shafi'i duk cikin littafin shi al-Umm babu karatu akan maulidi. Imam Ahmad bin Hanbal duk cikin littafin shi al-Musnad babu maulidi. Haka Abu Hanifa, haka Imam al-Auza'i, haka Imam al-Thawri, haka Sufyan al-Thawri, haka al-Hasan al-Basri, haka duk malaman da muka karatu ne tattafan su na furu'a tun daga kan Ahlari, Ishmawi, Izziya, Risala, Askari, Mukhtasar, Mudawwana, duk littattafan nan da muke karatun su a ƙasar Hausa ba littafin da za ka ga babu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ko akwai? To kenan babban tambayar da za ka yi masu maulidi shine, anya ko wannan aikin da kuke na maulidi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tabbata a kanku ba? Da Annabi yake cewa hadisin Bukhari da Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, sai Annabi ya ce ne fa huwa radd. To wannan ita ce tambayar da in ka tambaye su ba za su iya baka amsa ba. To jama'a, waye ya kirkiro yin maulidin manzon Allah? Waɗanda suka fara kirkiro maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan duniyar su ne ƴan Shi'a. Okay, no wonder. Shi yasa kake ganin ana maulidi ƴan Shi'a suna gaba-gaba ko? Saboda ai asali sunnar su ce. Su suka fara kirkiro maulidi tun ƙarni na hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ƙarni na hudu, Annabi ya daɗe da rasuwa ba. An yi ƙarni na ɗaya, an yi na biyu, an yi ƙarni na uku. Ga dama Annabi ya ce khairun nasi ƙarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. A ƙarni na hudu aka fara maulidi, a ce waɗanda suka fara yin maulidi ba sa cikin khairun nasi, ba sa cikin fiyayyun mutane, ba sa cikin salafus salih. To da haka jama'a, duk inda ka ga ana yin maulidi ka sani ba koyarwan Annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam. Da haka kaka ruɗu, wani zai ce ah to ya ai babban shehi wani ma ga shi ma yana zuwa maulidi? Kila ma kana iya ganin wani malami ɗan izala ya je maulidi, ba abun mamaki bane, ya saba makarantar wani izala. duk malamin da ka ganshi dan izala yaje taron maulidi to ba shine karantarwa da aka yi masa izala saboda duk izala babu kira akan aje taron maulidi ko akwai taron maulidi taro ne na yan shi'a su suka fara assasawa dan haka kakkarudu da yawan masu yin maulidi ka sani alkhairu kullu alkhair fi ittiba'i man salaf alheri dukkan alkhairi yana cikin bin magabata والشر كل الشر في اتباع من خلق شر دوكا شر شيني كبنا بايا دو وان دي سكا زو بايا با مغا با تابا كو با ما سكوه دا مغا با تابا تو انت بي سكا با شر ناكا باب وانو مالا ميدا زي زو يشمك جي تارا مولو دي اندي كاسا عبن دا كشي فاتي ذاكا واز ارمشي دا مغانا سا سي دي قساني دم متين يجي تارا مولو دي فبلاكا شيني كاسو دي عم فهمتا amma ba za ka karbi wannan kira da yake yi ba zuwa ga taron maulidi domin babu wani mutum duk ilimin sa face zai iya yin kuskure zai iya yin kuskure kuma zai iya ne daidai kuma za a iya karban maganar sa za a iya kuma mene mai da masa kamar yadda manyan manyan malamai suka tabbata kullu abin nan yukhadhu min qawlihi wa yurad kullu kowa daga cikin mutane za a iya karban zancen sa a mai da masa za a karbi zancen sa in ya dace da sunna in kuma bai dace da sunna ba a yi mene a mai da masa to Allah ya ba mu ilimi mai amfani malam abu muhammad abdul wahid al hafiz al imam al allama al muhaddis yake cewa wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam haihuwan annabi yaushe aka haifi manzon Allah yace wa wulida rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makka an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ina a cikin garin Makka wata shekara amal fil a shekarar da jiwaye suka zo a ƙarƙashin jagorancin wani bakin mutum bahabashe da ake ce mishi Abrahata ko Abraha ya wanda ya dauko tawaga da runduna na jiwaye ya zo yana so ya rusa Ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin aiko mala'iku da duwatsu akan bakunan tsuntsaye duwatsun wutan jahannama aka rika jifan suka mutu shine Allah ya ba mu labarin cikin suratul fil ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil Allah ya aiko musu da tsuntsaye masu jifa da duwatsu na yumbun wuta tarmihim bi hijaratin min sijil wato tsairan tsuntsaye ababil suna tafiya sahu-sahu yadda kasar rundunar soja a jere a jere sannan suna jifansu da duwatsu na yumbun wutan jahannama Allah ya sanya su kaman karmamin da aka cinye kaman inda aka yi gobara gobara ta sauka akan wata gona ta cinye gonan ba abin da za ka gani face komai an cinye ya rubuge to haka Allah ya maida su to a wannan shekarar da Abrahata ya yi tawaga na ainihin wato runduna na jiwaye dan ya rusa Ka'aba a wannan shekara aka haifuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wata malai yace fi shahri rabi'il awwal a watan da ake cewa watan rabi'ul awwal lilaitaini khalata minhu a dare na biyu ga watan rabi'ul awwal yawmal ithnain ranan litinin wannan kauli ne cikin zantukan malamai kun ga mu abin da muka fi sani shine an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan 12 ga watan me Rabiul Awwal to amma akwai cikin ruwaya na tarihi akwai malaman da suka ce a an haife shi rana ta biyu ne ga watan Rabiul Awwal a shekaran jiwaye wa qala ba'dhum wasu suka ce ba'da al-fil bi 30 aman sai dai wannan zancen ya fi rauni wasu suka ce a an haifi manzon Allah ne bayan shekarar jiwaye da shekara 30 ma'ana bayan faruwan abin da ya faru na wancan mutumin da ya zo da tawagga da runduna ta jiwaye dan ya rusa Ka'aba da shekara 30 ne aka haifi manzo Allah shi ma wannan zance ne mai rauni wa qala ba'du wasu suka ce a bi 40 aman wannan shi kuma ya fi rauni an haifi annabi bayan faruwan shekarar jiwaye da ainihin shekara 40 to sai malam me zance na farko a dare na biyu ga watan Rabiul Awwal kamal fi amene a shekara ta 30 bayan abinda ya faru na giwaye ko kuma a shekara ta 40 to sai mallam yace was sahihu abinda yake ya inganta ingantacciyar magana kamar mallam zai mana taqiqi sai sa nake muku sai sa na zabo wannan littafin saboda littafi ne mai saukin larabci sannan kuma zai kawo maka zance kan malamai kuma ya fadi maka zance mafi inganci sai yace was sahihu annahu wulida amal fil abinda yake ingantacce shine shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a haife shi ne a wata shekarar da ake ce mishi amul fil an fahimta har ma an samu al-imam ibrahim ibn al-munzir al-hizami dai daga cikin manya-manyan malaman imam al-bukhari ya ruwaito cewa malamai sun yi ijma'i bisa ga cewa tabbas an haifi manzon Allah ne a shekarar giwaye kenan ba wanda ya saba ba a taba jin wani ya ce ga wata shekara daban ba duka sun yi ittifaki game da shekara sun yi ittifaki amma inda suka saba shine a mene a rana wasu ce ranar biyu ga wata wasu suka ce ranar mene bayan amul fil da shekara 30 wasu suka ce da shekara 40 an fahimta haka malami Imam al-Bukhari ya faɗa kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya hikayato a cikin littafinsa mai suna Tahzibus Sira littafi ne na tarihi sannan haka kuma Khalifatu bin Khayyab shi ma ya nakalto a cikin littafin shi mai suna At-Tarikh haka kuma ya zo a cikin At-Tarikhul Ifranji shi ma duka sun tabbatar da cewa lallai malamai sun yi ijma'i bisa ga cewa a shekarar giwaye ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kamar yadda na gaya muku waɗanda suka ce an haifi manzon Allah bayan shekarar giwaye da shekara 30 ko 40 na faɗi muku wannan zancen bai da rauni bai da ƙarfi ko zance ne mai rauni wataƙila in ma za a gyara maganan ko kila a ce wataƙila kuskure aka samu to sai dai mu ɗauka cewa bayan shekarar giwaye da kwana 30 ko 40 to kaga wannan zai iya faruwa ai duk shekara ɗaya ne an fahimta kamar yadda al-Imam Ibn al-Imam Az-Zahabi ya bayani a cikin littafinsa mai suna As-Sira to abu na biyu kuma kafin mu wuce shine dangane da watan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma malaman musulunci gaba daya sun yi ittifaki ku fahimta akwai mace tsakanin ittifaki da ijma'i idan malamai suka ce ijma'i to ba wanda ya saba ittifaki kuma mafi yawancin malamai su hada akan abu kaza to mafi yawancin malamai sun tafi bisa ga cewa a shekarar giwayen an haifi annabi ne a watan Rabiul Awwal hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari cikin sahih Muslim afwan dangane da iyakance ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ranar yaushe ranar Litinin wata ran an tambayi manzon Allah hadisin yana cikin sahih Muslim game da yin azumi ranar Litinin aka ce ya Rasulullah me yasa kake yawan yin azumi ranar Litinin sai annabi ya ce fihi wulittu kaga wannan ya zama nasi karara ko annabi ya ce ina yin azumi ranar Litinin ne saboda a cikin ranar aka haife ni kaga duk ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba muka ga cewa ya dace da ranar da annabi yake yin azumi shikenan mun gane ran da aka haife shi ranar yau shi annabi yake yin azumi ran Litinin kuma sai ga hadisi cikin Muslim annabi yake fihi wulittu ko wa fihi unzila alayya a cikin ranar Litinin aka haife ni kuma a ranar Litinin aka saukar mun da wahayi a cikin kogon Hira an fahimta to amma dangane da iyakance hakikanin ranar shin ran 12 ne ga wata ran 13 ne ran 20 ne ran kaza ne akwai zantuka guda hudu akwai malaman da suka ce ran 2 ga wata ne shine magana ta farko da al-maqdisi ya fara kawo amma kuma manta ba akwai malaman da suka ce ran 8 ga wata ne zance na nawa kenan akwai wanda suka ce ran 10 ga wata ne na nawa kenan na hudu suka ce an haifi annabi ranar 12 ga wata jama'a kun gane wannan to kenan wannan idan ya nuna mana wani abu kun ga yana nuna mana kenan akwai sabani dangane da hakikanin ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga yana daga cikin shubha da kuma tambayar da zaka yi ma masu yin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga kowa yana yin irin nashi wani ya ran Litinin wani ya ran Laraba ko ba ka ce ba wani ya ran Juma'a zaka iske maulidin ma ya zama kamar biki a je cikin wada'a yi a dawo sabon gari a yi a dawo doka a yi a tafi nasarawa a yi a tafi ga cikon a yi a dawo a je zaria a yi a je katsina a yi a je birnin gwara a yi a je ko ina a yi a yi ta yawo wani zubin ma har wata Rabiul Awwal din yana karewa ma ba ga maulidin ba. To kaga lalle babu shakka an je maulidin Annabi ake ai ba a yi ranar maulidin wani ake. To ka gani? To kaga ashe akwai bukatun a sake yin dubi gaskiya cikin lamarin duk abin da Annabi bai yi ba kuma baya cikin wannan littafin wanda mun yi ittifaki gaba ɗayan mu da masu maulidi da mu da ba ma yin maulidi duk muna karanta littafin. Akwai wanda bai karanta alayi Najeriya ko ashmawi ko injiya ko risala ko muktasar duk muna karanta ba za ka taba ganin babu maulidi ba ci tare da cewa malaman da suka rubuta littafin mafi yawancin su 'yan ɗariƙu ne. Kaga mai ishmawi 'yan ɗariƙa ne, mai injiya 'yan ɗariƙa ne, ko nan na tsaya ma kaɗai ya ishe ka, mafi yawancin malaman da 'yan ɗariƙu ne. Amma babu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam babu. Kaga wannan ke nuna akwai matsala kenan. To Allah ya gane da mu. Sai abu na gaba, wafatu walidi rasulillah, mun ji haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko? To yaushe mahaifin Annabi ya rasu? Wa ummihi, yaushe mahaifiyarsa ta rasu? Wa jaddihi, yaushe kakansa ya rasu? Me sunan kakarsa? Abdul Muttalib ko? Dai asalin sunan shi Shaibatul Hamd. Me yasa ake ce mishi Abdul Muttalib? Shi Muttalib din sunan amminsa ne. Lokacin da suka taho daga Madina zuwa Makka, rana ta dake su har sun wahala sun galabaita, sai suka mutane suka ga yadda suka galabaita, sai ake tambayin shi ya goyo kaninsa a bayan abin hawa, aka ce man haza, waye wannan? Sai ya ce huwa abdi, bawana ne. Daga nan sai ake kira Abdul Muttalib da cewa Abdul Muttalib, amma asalin sunan shi mene? Shaibatul Ham. Ya kamata a riƙa riƙewa. To da mahaifin Annabin da mahaifiyarsa da kuma kakansa ukun nan duka Annabi an yi lokacin da ya rasa su a duniya. wa mata abuhu abdullahi ibn abdul muttalib wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad atalahu 28 shahran. Wa mata abuhu, mahaifin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu, sunan mahaifinsa Abdullahi dan Abdul Muttalib, a daidai lokacin da wa rasulullah Annabi sallallahu alaihi wa sallam qad atalahu 28 shahran, yana dan wata 28. Shekara nawa ce? Wata 28, wata 12 shekara daya, wata 12 shekara daya, shekara biyu da wata na wata hudu. In sha Allah kace wasu na cewa shekara uku, yana shekara uku mahaifinsa ya rasu. Sai da haka mahaifin Annabi ya rasu, Annabi yana dan wata 28, wata biyu da kusan rabi haka. Na'am, shekara biyu kai, afwan, yawa, shekara biyu da rabi. Wa qala ba'du, wasu kuma malaman tarihi suka ce a'a, mata abuhu wa huwa ibnu 7 ashhur, mahaifinsa ya rasu yana dan wata na wata 7, shine 7 ashhur kenan, bai kai ma shekara ɗaya ba. Zantuka nawa kenan? Biyu. Ga na uku, wa qala ba'dhum, wasu suka ce a'a, mata abuhu fi darin nabiga wa huwa hamlun, mahaifin Annabi ya rasu a lokacin da yake gidan annabiga, ba nabigatu sha'ir wancan na Makka ba, a'a, wanda akan hadu a kasuwanni ana gogayya wajen waƙe, a'a, wannan nabiga ɗaya daga cikin kakanni ne a gidan Abdul Najjar can cikin garin Madina, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa yakan je gidan inda mahaifinsa ya rasu, wanda mun karanta yanzu. Ai kun tuna ko? To shi nabiga din ɗaya ne daga cikin kakanninsu. To a wannan gidan mahaifin Annabi ya rasu, wa huwa hamlun, alhali Annabi yana ciki. Wakila, wasu malamai suka ce mata bil abwa'i baina Makka wal Madina, Annabi ya rasu a wani wuri da ake ce mishi abuwa, akan hanyarka ta zuwa Madina daga Makka ko ta hanyarka ta zuwa Madina daga Makka. Ma'ana ko ka taso daga Madina zaka je Makka, ko kuma ka taso daga Makka zaka Madina, akwai wani wuri akan hanya da ake ce mishi abuwa. To a nan wurin aka ce mahaifinsa ya rasu. To yanzu wanne ne zance mafi inganci? Rajihin zance wanda malamai mafi yawanci suka tafi zuwa gare shi shine an haifi manzon Allah, mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abdul Muttalib ya rasu alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jariri a cikin cikin mahaifiyarsa. Wannan shine zance wanda muka fi sani hatta littafan mu na tarihi ake koyar da yara a makaranta. An fahimta ko? Wannan shi ne mafi kaiwa matuƙa wajen maraici. A ce mahaifin yaro ya rasu yaron kuma yana cikin mahaifiya, wannan yaron ya gama ganin maraici. Shi yasa annabi ya fi kowa maraici. Duk marayan da ya zama maraya bai kai annabi maraici ba, sai dai marayan da aka haife shi na haihuwar manzala, sai a ce to ya yi kama da irin na annabi. Mahaifinsa ya rasu yana ciki, kaga wannan shi ne maraici, iyaka maraici. Sai sa Allah ta'ala yake cewa alam yajidka yatiman fa'awa, ashe Allah bai same ka maraya ba sai ya rufa maka asiri, ya kula da rayuwarka, ya tsare ka, ya kare ka? Kaga ashe Allah ya wa annabi baiwa. Daga cikin malaman da suka rajjaha cewa ai haifi manzon Allah, mahaifin manzon Allah ya rasu alhali annabi yana cikin ciki, daga cikin su akwai al-Imam Ibn al-Qayyim, akwai Ibn Kathir, akwai al-Imam az-Zahabi, sannan akwai Ibn Hajar, sannan akwai Ibn al-Jawzi, da kuma sauran malamai duka sun tafi zuwa ga cewa lallai an haifi mahaifin annabi ya rasu alhali annabi yana cikin mahaifiyarsa. Sai wa matat ummuhu, to ita kuma mahaifiyar fa yaushe ta rasu? Matat ta rasu wa huwa ibn 40 sinin, a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara hudu. Ko ta rasu a wani wuri da ake sai mishi al-abwa, in ba ku manta ba, shi ma abwa in ka nayi bayanin shi yanzu shine wani wuri ne kan hanyar ka zuwa Madina daga Makka. Tana dawowa daga wajen kawunnin mahaifinta, wato dangin mahaifinta, amma ta ɓangaren uwa. Tana dawowa ta kai musu ziyara daga Madina, tana dawowa za su dawo Makka. An fahimta? Ta rasu a wannan wurin. Akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin Sahih Muslim, yana cewa ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li sallallahu alaihi wasallam, annabi yake na nemi izinin mahaifiyata, izinin ubangijina, dan Allah ya Allah ka bari in rika roƙon wa mahaifiyata gafara, rika cewa ya Allah ka gafarta wa mamana, falam ya'zan li, Allah bai min izini ba. Wannan hadisin kuma yana cikin Sahihu madha Muslim. Kenan akwai matsala ko ba matsala? Akwai matsala, Allah ya kyauta. Wannan jaraba ta kai jaraba, mamaka ta rasu kana ƙarami, babanka ya rasu kana ciki, sannan ka roƙi Allah ubangijinka cewa za ka je ka roƙa wa mahaifiyarka gafara, ake a'a, kaga akwai matsala. Wannan matsalan Allah kaɗai zai iya warware ta, ba wani malami da zai iya warware wannan matsalan sai Allah. Yanzu idan Allah ya ɗauke mu duka ya kai mu gidan aljanna, Allah ka kai mu aljanna. Akwai wanda yake da magana? Yanzu idan Allah ya yanke shawarar ya ɗauki waɗansu mutane can a gidan giya ya watsa su wutan jahannama, akwai wanda ya ce me yasa? Dan aka al'amarin na waye? Na Allah, na Allah ne. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Idan Allah kaga yayi mu wani azaba ranar kiyama, dama bayin sa ne. In kaga ya musu rahama, dama Allah ne rahama ne mai jin kai. Shi yasa wani wuri Allah yake cewa nabbi ibadi anniya anal ghafurur rahim, Allah yake ya rasulullah je ka gaya wa bayina gaba ɗayan su lallai ni ne mai gafara mai jin kai, sannan ka sake gaya musu wa anna azabi huwa al'azabul alim, ka sanar da su cewa azaba ta ita ce azaba mafi raɗaɗi. To ya Allah ka kare mu daga azaban Allah. Annabi yake na roƙi ubangiji na ya mun izini in roƙon wa mahaifiyata gafara, annabi aka ƙi masa izini. Yace wasta'azantu an azura qabraha, na nemi izinin manzon Allah in kai wa mahaifiyata ziyara a kabarinta, fa adina li, shi Allah ya mun izini. To kaga wannan matsala ce mai wahala, mai wuyan sha'ani, wani malami bai ce wa wure ta ba a duniyar nan. Sanin ina mahaifiyar annabi ko mahaifinsa yake, aljanna ko wuta, zai rage maka imani? Zai sa ka ƙara samun dala da pound sterling? Shi ne matsalar da ya dame ka yanzu? yanzu dan baka san inda mahaifin manzo Allah ko mahaifiyar manzo Allah za ta je ba, kana da matsala addini musulunci, yana cikin tambayoyin kabari. To dan haka akwai wasu matsaloli wanda a musulunci zaka ga ba a san mu rika mai da hankali zuwa gare su, don za ta shagaltar da mu daga ibada mai amfani. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar ne lokacin da kai ziyara kabarin mahaifiyarsa, kuma hadisin yana cikin sahih Muslim da Abu Dawud da Nasa'i, kuma hadisin ya inganta, aka ce hadisi ya zo cikin Muslim khalas, ba maganar inganci, an kure, an kure maneji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, ma'ana ya zubar da hawaye, yayi kuka a gaban kabarin mahaifiyarsa har sahabbansa dake bayansa su ma suka zubar da hawaye, sannan sai ya faɗi musu wannan hadisin da na karanta muku. Bayan rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi ba zai tashi ba face yana buƙatan wata uwa mace wadda ta san darajar yaro maraya wadda za ta kula da rayuwarsa. Sai aka samu wata baiwar Allah da ake ce mata Ummu Ayman Al-Habashiyya, sunanta Baraka, ita ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ainihin wato ci gaba da kulawa da shi. An gane ko? Ta kasance mace ce mai nagarta, mai halin kwarai, mai tausayi, ita wannan Ummu Ayman ɗin. An fahimta? Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Nana Khadija, baiwar mahaifinsa ce, Annabi ya gaje ta ne daga mahaifinsa bayan rasuwan mahaifinsa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Nana Khadija, ce yanta wannan baiwar. Kuna ganewa ko? Bayan ya yanta ta, Annabi bai fasa kyautata mata ba, bai ci gaba da yi mata goma ta arziki ba, yana zuwa ya kai mata ziyara, ya ɗauko wannan ya bata, ya ɗauko tamkar dai yadda ya kamata kai mahaifiyarka, kuma yana tasasa mata, yana mata kyakkyawan mu'amala irin mu'amalan uwa da ɗa. Dan manzon Allah ba wanda ya kai shi darajar manyan mutane. Saboda haka matasa ya kamata mu rika ganin darajar duk wani babba da ka sani. Inda ya girme ka koda da kwana ɗaya ne, to ka yi mishi yaya ko baba ko yallaɓai da sauransu. Saboda girman masu girma yana sanya kai ma ka samu girma, wulakanta masu girma yana kaskanta ka. Saboda haka Annabi ya zama duk inda ka gan shi, kai wani lokaci ma yakan ɗauki abinci ya kai gidanta. An gane ai. Wannan mata Ummu Ayman, lokacin da take kulawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda son Annabi da kuma ganin ƙimarsa da daraja, ba ta san zai zama Annabi ba fa, takan kawo abinci, ta kawo wa Annabi abinci. Wani lokaci Annabi ya kici, hankalinta ya tashi, hankalinta ba zai kwanta ba sai Annabi ya karɓi wannan abincin ya ci. Jama'a, Ummu Ayman wadda ta riƙe Annabi bayan rasuwar mahaifiyarsa, tana da tarihi mai ban sha'awa, mai tsawo, wanda malamai sun yi rubuce-rubuce a kai cikin littattafan tarihi, musamman ka ɗauki littafin sira na Siyaru A'lamin Nubala na Al-Imamu Zahabi, za ka ga tarihin Ummu Ayman. In ka tafi Ummu Ayman, ka tafi tarjamanta, ko kuma Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba na Ibn Hajar, za ka ga tarihin wannan babbar mata. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mata da alherin hidima da ta yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To, bari mu ƙara sai mu samu wajen tsaya ko? Ummu Ayman mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu a shekara ta hudu, a shekara ta hudun manzon Allah, ma'ana yana ɗan shekara hudu ta rasu. Wa mata jaddu, shi kuma kakansa, waye kakansa? Abdul Muttalib ya rasu wa huwa ibn 8 sinin, Annabi yana ɗan shekara na, yana ɗan shekara 8. Haka Ibn Sa'ad ya kawo cikin tabaqat, an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ake ce mishi za ka iya tuna lokacin da kakanka Abdul Muttalib ya rasu? Ka kuma manta mun ce ya rasu Annabi yana da shekara na 8. To sai aka tambaye Annabi, za ka iya tuna shekaran da kakanka Abdul Muttalib ya rasu? Abdul Muttalib ko? Muttalib ne ko Muttalib? Yawwa, Muttalib, a rika gyara. Za ka iya tuna san da kakanka ya rasu? Annabi ya ce na'am. Kala na'am. Ya ce yawma idin, a lokacin ana ibnu 8 sinin, ya ce lokaci ina ɗan shekara 8, kaga ashe ya tuna, ɗan shekara 8 zai iya tuna abubuwa ne ko? To Annabi ya ce lokaci ina ɗan shekara 8, ya ce qalat Ummu Ayman, Ummu Ayman ta ba da labari, ka kuma ta da Ummu Ayman, mun yi magana matsayinta yanzu, take cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma idin yabki khalfa sariri abdul muttalib allahu akbar take naga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka a bayan gadan kakansa abdul muttalib lokacin da kakansa ya rasu jama'a akwai zafi ka duba yadda kaka yake tsaka ka duba irin soyayyar da kuma kaunar da aka dole annabi ya zidda hawaye yana dan karami dan shekara 8 kaga ashe dole ya tuna ba zai taba manta wannan a rayuwarsa ba har yau ina tuna lokacin da mahaifina ya rasu ba zan manta ba ina primary school na zo na wuce zan je gida Alhaji Amaru Sansanji akwai wani ma'aikacin gidan lokacin yana zama a gidanmu da yake gidanmu na kusa da gidan Sansanji so sai na je dan in gaya masa mahaifina ya rasu kun san wani abu mamaki ina dan primary 3 kaga bai fi shekara 9 ba ko kenan tunda an samu primary lokacin ana haka da hannu muna yin shekara 6 aka samu so a takaice ina dan shekara 9 haka misali mallam shahid labarin da nake so in baku shine yadda yaro ke rike abu bai manta na shiga layin alaji a wani sansani ina kuka ina zubar da hawaye sai wasu mutane suka gani ina kuka in daga kaina haka sai na gan suna nuna ni suna dariya har yau ba zan taɓa manta da mutanen nan suna mun dariya ina kuka amma kuma inda Allah ya taimake ni yanzu ba zan iya gane mutanen ba saboda zafin abin da nake ciki amma ba dan haka ba har yau da zan gan su zan ji zafi ko to haka yaro ke rike abu ka sawwara idan har na baka wannan labarin kai ma baka rasa irin naka labarin na wani abu da ya faru da kai kana dan shekara kaza akwai zafi wani abu ya samu yaro har da mutuwa a ce ka rasa mahaifi ko kaka ko wani wanda kake ji da shi sallallahu alaihi wasallam haka ummu aiman take cewa naga annabi lokacin da kakansa ya rasu ya tafi daidai gidan annabi yana kuka dan haka ai annabi ya kamata ya kuka ko bai kamata ba ya kamata ya kuka dan rasuwan kakansa abdul musalim kun san irin kula wanda ya samu wajen sa za mu zo mu karanta nan gaba ya fifita shi sama da ƴaƴansa ko ba haka ba ya faddala shi ya girmama shi ya bashi duk abin da ya kamata ya bashi ya kusantar da shi an fahimta babu abin da ke raba shi da annabi abdul muttalib kakansa kenan sai bacci har saboda ganin soyayya da yake wa annabi yakan tashi a wajen zamansa ya ɗauko annabi ya ɗaura shi ko ya ce zo ka zauna wurin zamana kaga wannan ya nuna akwai girmamawa akwai soyayya dan haka ya ga annabi ba zai kuka ba jama'a lokaci ya tafi sosai wakila wasu malamai suka ce matas ummuhu wa huwa ibnu sitti sinin ai dai ne da dan shekara 6 da 8 duk abu ɗaya ne akwai kusanci ko to nan ya kamata mu jabirki mu tsaya abinda na faɗa daidai dangane da tarihin rayuwar haihuwar manzon Allah da kuma mutuwar mahaifiyarsa da mahaifinsa da kakansa abinda na faɗa ne daidai Allah ya tara ni da ku cikin lada inda kuma na yi kuskure Allah ya shafa kuskuren ya tabbatar da daidai a cikin zukatanku Allah ya ba mu ikon yin koyi da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu kwana a shafi na 45 sai Allah kai mu mako mai zuwa wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah
اللهم